Ah, yeah. Y'all are my noy noy. Okay.
Oh, na na na. I got no money. Oh, na 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 na. See na pesa.
Oh, na na na. I want the money. Oh, tanga be the laugh. Don't call me sugar. Me want the money.
Oh, na na na. I got no money. Oh, na 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 na. See na pesa.
Oh, na na.
Legal them sour. Girl, you know me a better. Nothing to smoke but shisha. Why you say follow me girl with dance a kemo. My girl don't do dance kelewo. Western Ugandans in a shekamu. What me say? I'm a girl. Girl, you know me a sweeter. All the girl them sour. Girl, you know you a better. You will have it.
Oh na na na, I got no money. Oh na 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 na.
Oh na na na, I want the money. But I'm gonna be the laugh, don't call me sugar, me want the money.
No cash, no laugh, but how I run my boy. Why what in the set? No sinana. If you have money, there's a hamage. Give me cash in kuherukulo. You do me, I do you.
Oh na na na, I want the money. But I'm gonna be the laugh, don't call me sugar, me want the money.
Sina pesa, sina makosa. No money, no problems, take me chest on my baby. I'm a rising star and I'm a superstar. And I promise one day I'll be catching it. I go buy you Bugatti, I go make you chapati. I'll give you plenty, plenty dollar, plenty cent. I'm a rising star, I'm a superstar. I go buy you Bugatti, I go make you chapati. I'll give you plenty, plenty dollar, plenty cent. Oh na na na, I got no money. Oh na 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 na, see na pesa.
Oh na na na.
She a sexy diva, con que Angel tan cozilla. She a sexy diva.
She says she wants the money, but I got no money. Yes, I make the money, but ni bazindia ho. Aria ho na yenda sente, ni mwenda hechindi, ni murebe da bienji.
Oh na na na, I got no money. Oh na 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 na.
Oh na na na, I want the money. But I'm gonna be the laugh, don't call me sugar, me want the money.
I'm a rising star, I'm a superstar. Da 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 da